الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشيني درسين أجيد همسين لكتاب قلوب المرام من أدلة الأحكام نا الإمام أحمد ابن علي ابن حجر الأسقلاني وند يرسو النصرة هجرنا لشكرة داري تقوص لهم سندبي شكرونسا داري بيارد ثمانين دبيار بنسوى من أروفون الله مدفكية مسارحما دامو شكرا بركاراتو بكتاب الجنائز لذا حديثنا داري بيارد ستين دبيار إن شاء الله تعالى kuma wannan darasin yana karantar da mu matsaloli da suka shafi wanke gawa ghuslul mayyit matsaloli waɗanda suka shafi wanke mamaci wa an ibn Abbas radiyallahu anhuma kuma an karɓo hadisin nan daga Abdullah ibn Abbas Allah ya ƙara musu yarda shi da mahaifinsa أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته ونمتن وان يفاتو دقا كان راكم إنسا راحلة إتشيره كلمة راحلة ما أننت وتتابوا راكم جميع كانت نأتي دوب وانتبيا akwai mutumin da ya tafi aikin hajji ya faɗo daga kan taguwarsa famata sai ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam kala fihi ya yi magana game da wannan mutumin ya ce masahabbai irsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke wannan mutumin da ruwa da kuma magarya yake tsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da kuma magarya wa kaffinuhu fi thawbayn kuma ku masa kafani a cikin tufafi guda biyu muttafaqun alayh hadithun yana sahih al-bukhari kitabul janayiz babul kafani fi thawbayn hadithi na 2265 ibn hajar ba lafazin hadisin ne ya kawo a nan ba kamar yadda muka sha faɗa ne Ibn Hajar yakan bada labarin hadisi da riwaya bil ma'ana qala fil ladhi taqata an rahilati game da mutumin nan da ya fado daga kan abin hawansa famata ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbayn yanda hadisin yazo an ibni abbas radiyallahu anhu قال بينما رجل واقف بعرفة عبد الله بن عباس يجي أسائلين دوانو متون يجي سيا أفيل عرفة واتو أنا أيت حجي حجي دي صحبي سكيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا متون ينا سيا أفيل عرفة إذ وقع الراهلته سيا فاتو رجسا تابوسا فوقع صفه سيتكريا مرويا fawaqasatu kalmar ta zo fa awqasatu alwaqasu kasarul unuqi kamar yanda yake cikin an-nihaya da fi garin hadis juz'i na 5 shafi na 214 mutumin ya fado daga kan taguwansa ana tsayuwar arfa wannan mutumin ya karye wuyarsa saboda haka ya rasu قال النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس يقول يا النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر كوانكي ونمت من دروا تكون مغريا وكفنوه في ثوبين ثم كمسا لكفني أجكين تفاتي بي ولا تحنطوه ولا تخمره رأسه كرق شافا مسا تراري ثم كد قلوه مسا كي kada a shafa masa turare kuma kada a rufe masa kai domin idan mutum ya shiga ihrami an hana shi ya rufe kansa kuma an hana shi ya shafa turare wannan mutum ya rasu ana tsayuwar arfa ba a gama aikin haji ba saboda haka ya rasu ne cikin aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yake kada ku shafa masa turare kuma kada ku rufe masa kai adin da yasa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan saboda za a tada shi a ranar kiyama yana talbiya mutum zai tashi a filin hisabi yana labbaika allahumma labbaik labbaika la sharika laka labbaik zai tashi yana ci gaba da aikin hajjinsa wannan yana tabbatar da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ana tada mutane bisa ga halin da suka mutu akai don haka shi wannan mutumin ya rasu a hali na aikin haji don haka zai tashi ne a cikin wannan halin don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace kada a rufe masa kai kuma kar a shafa masa kulani akwai riwayar da take sahihul bukhari kitabul janaiz babu kaifa yukaffanul muhrim al-imam al-bukhari yayi babin da sunan tayaya ake wa ne harami likafani idan mutumin da idan mutum ya rasu a cikin harami a cikin ihram ta yaya ake masa likafani sunan babin ke sai ya kawo hadisin Abdullah ibn Abbas sunan annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tumissuhu tiban kar ku shafa masa turare hadisin yana sahihu muslim kitabul hajj babu ma yuf'alu bil muhrim idza mata idan mutum yana cikin aikin haji sai ya rasu ba a gama aikin hajin ba yaya za a yi dagawansa sunan babin da al-imam muslim ya yi kenan a kitabul hajji ya kawo labarin abdullahi bin abbas lafazin al-imam muslim kuma an ibni abbas radiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam kharra rajulun min ba'irihi wani mutum ya faɗo daga kan rakuminsa hadisin al-imam muslim fa wuqisa sai aka karya maruya wato wuyansa ya kare famata saboda haka sai ya rasu fa kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace igsiluhu bima'in wa sidrin wanke shi da ruwa da kuma magariya wa kaffinuhu fi thawbayn kuma ku masa likafani a cikin mayafi biyu tufafi biyu tufafi biyu daman tufafin ihram guda biyu ne daya ana daurawa daya kuma ana yafawa saboda haka wannan sutura na ijram shine yake zama likafani ga wanda ya rasu a cikin ijram da ya gama aikin haji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wala tukhammiru ra'sahu kada ku rufe kansa fa inna allah yab'athuhu yawm alqiyamati mulabbiya domin kuwa allah zai tada shi a ranar kiyama yana mai talbiya zai tashi a kiyama yana talbiya man mata ala shay'in bu'itha alayhi duk wanda ya mutu akan wani hali to a irin wannan halin zai tashi Allah ta kyauta karshen mu idan mutum ya rasu ana cikin aikin haji to zai tashi ne da kayansa na ihrami yana kuma ci gaba da aikin hajin nasa me yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan saboda hadisin nan ya taho da umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam ana cikin aikin haji ana tsayuwar arfa wani mutum ya fado daga kan raguni wuyansa ya karye mutumin ya rasu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai igsiluhu ku wanke shi kaga yayi musu umarni gaba ɗayan su ku wanke shi don haka yasa Ibn Usaymin a littafin sa Sharhul Mumti' a mujallar nabi shafi na 436 ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masahabbai umarni su wanke shi wal amru fil asli lil wujubi asali duk inda ka samu umarni daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan umarni fa wajibi ne wannan shine asali saboda Allah subhanahu wataala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da saƙo don haka idan manzon Allah ya mana umarni wannan saƙo daga Allah ne don haka wajibi ne mu ɗauka don haka in annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi kaza to asali wannan umarnin na manzon Allah wajibi ne Ibn Usaymin ya ce wa min al-ma'lum annahu la yuridu min kulli wahidin min al-muslimina an yughassila hadha al-mayyit idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku wanke shi shin manzon Allah yana nufin duk sahabban da suke filin arfa su ne za su wanke wannan mutumin kamar yadda labari ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin hajjinsa da sahabbai da sun kai mutum 100,000 shin waɗannan duka 100,000 nan za su haɗu a kan gawa guda don su wanke shi amma dai umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayi ne gare su baki ɗayansu igsiluhu ku wanke shi don haka Ibn Usaymin ya ce innama yuwajjihu al-khitaba li umumil muslimin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar sa ne ga dukkan musulmai a wannan lokaci fa iza qama bihi ba'dhum kufiya idan ya zama wasu daga ciki sun dauki umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu sun wanke gawan to shikenan wannan wajibci ya sauka daga kan sauran musulmi don haka yasa ake cewa wanke gawar musulmi farilla ce ta kifaya wannan shine hujja don haka yasa Ibn Hajar ya kawo hadisin nan ya nuna maka matsayin wanke gawan musulmi ba ya kamata bane a'a dole ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni lokacin da wannan mutum ya rasu a filin arfa ya ce masahabbai igsiluhu bima'in wa sidrin ku wanke shi da ruwa da kuma magarya wannan umarni da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi yayi ne gare su baki ɗayan su idan aka samu wasu sun ɗauki wannan umarni shikenan laifi ya sauka da kaura don haka idan aka samu musulmi ya rasu a gari wanke gawan wannan musulmin wajibi ne akan dukkan musulman wannan gari amma idan aka samu wani ko wasu sun wanke gawan shikenan farilla ta sauka wannan dalili guda kenan da Ibn Hajar ya kawo hadisi na biyu yana tafe nan gaba shine hadisin Ummu Athiya wanda shi ma a cikin hadisin an samu umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga an samu hadisai guda biyu a cikin bulugul maram wadanda suke tabbatar da wanke gawa farilla ne akan musulmai gaba ɗayan su Ibn Usaymin ya ce hadani dalilan afariyan waɗannan dalilai guda biyu na hadisi sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma dalilun nazari fali anna hadha min huquqil muslim ala akhihi Ibn Usaymin ya ce koda babu hadisi da yazo da umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam a wanke gawar musulmi ai haƙƙi ne na musulmi akan musulmi haƙƙi ne na musulmi akan musulmi bal huwa min a'zami al-huquq an yuqaddima al-insanu akhahu ila rabbihi ala akmali ma yakunu min al-tahara dan uwanka ya rasu musulmi haƙƙi ne ka gabatar da wannan dan uwa ya isa ga Allah a cikin hali mafi kamala a cikin hali mafi kamala ya zama yana da tsafta an wanke shi an mai sutura haƙƙi ne a kanka idan mutum ya rasu to babu shakka zai tafi ne ga Allah mahaliccinsa subhanahu wa ta'ala wanda hadisai sun tabbatar da haka idan musulmi ya rasu ana ɗaukar ransa a kai shi ga Allah subhanahu wa ta'ala kafin a dawo da ran wannan musulmi jikinsa a kwanciyar kabari matakin farko sai an kai wannan rai ga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka koda babu hadisi daga manzon Allah akan cewa a wanke gawa kasancewar musulmi dan uwan musulmi ne akwai haƙƙi na ƴan uwantaka da ke tsakanin juna mafi girman wannan haƙƙin wato shine ya zama dan uwanka idan ya rasu ka kyautata suturarsa da wanke shi ta yanda zai isa ga Allah subhanahu wa ta'ala ala akmali ma yakunu min al-tahara yana cike da tsarki al-imamu nawawi a sharhin hadisin nan ya kawo riwayoyi daban-daban wadanda aka samu daga Abdullah ibn Abbas yana sharhu sahihi muslim juz'i na 8 shafi na 128 al-imamu nawawi ya ce fi hadhihi riwayat dalalatun bayyinatun li mazhabi shafi'i wa ahmada wa muwafiqihim fi anna al-muhrim idha mata la yajuzu an yulbasa al-maqita abinda al-imamu shafi'i da kuma al-imamu ahmad bin hanbal da wasu malamai suka tsaya a kai shine idan mutum ana cikin aikin hajji sai Allah ya amshi ransa mutumin da ya rasu cikin ihram mutumin da ya rasu a cikin ihram ba a saka masa wani kaya saboda wannan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam ba a saka mar wani kaya wannan kaya na ihram da ya rasu a ciki shine wanda za a yi masa sutura da shi wala tukammara ra'su ba a rufe kansa wala yumassa tiban ba za a shafa mai turare ta amma ga mazhabar al-imamu malik da al-imamu abu hanifa waɗannan mazhabobi guda biyu suna ganin babu wani bambanci tsakanin mutumin da ya rasu cikin ihram da wanda ma ya rasu ba a lokacin aikin hajji ba babu wani bambanci saboda haka za a yi magawansa sutura saboda wannan hadisi sun yi tawilinsa mazahiri abin da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna idan mutum ya rasu yana cikin ihram النبي صلى الله عليه وسلم يأتي وكفنوه في ثوبيك كرع مسوان لكفني دبل ودن نما يأفيك دابيو ودن ديكي تجي ودن دي إهرامي دسو سون لا تسمى لكفني قريش ولا تخمروا رأسه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي كده قلوثي كانت سوى داك وانا ظاهري إذا متن يارس فينا تكين إهرام باء مسوان لكفني دبل tunda abin da manzon Allah ya faɗa kin sallallahu alaihi wasallam yace dalilun ala istihbab istidra fi ghusl al-mayyit sannan kuma hadisin ya siffanta mana yanda ake wanke gawa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya faɗi yanda za a wanke gawan igsiluhu bima'in wa sidri ku wanke wannan mamaci da ruwa da kuma magariya don haka ya zama mustahabi idan za a wanke gawa a wanke da magariya wa annal muhrimu fi zalika ka gairiki da wanda ya rasu cikin ihram da wanda ya rasu a gida bai ma tafi aikin hajji ba ya kamata idan za a wanke gawayyakinsu a wanke a sanya magariya babu bambanci tsakanin wanda ya rasu a lokacin aikin hajji da kuma wanda bai tafi aikin hajjin ba al-imamu nawawi ya ce wa fihi fawaid hadisin yana da fa'idoji da yawa akwai fa'idoji da yawa waɗanda malamai suka ciro a ƙarƙashin wannan hadisin na Abdullah ibn Abbas yace daga cikin waɗannan fa'idoji ad-dalala li mazhabi Shafi'i wa muwafiqihi anna hukm al-ihram baqin fihi hadisin nan ya tabbatar mana cewa idan mutum ya rasu yana cikin aikin haji, wannan ikiramin nasa bai baci ba. Mutuwa ba ta bata aikin hajin musulmi. Mutuwa ba ta lalata aikin hajin musulmi. Saboda haka idan mutum ya rasu, tunda abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kenan, fa inna Allaha yab'athuhu yawmal qiyamati mulabbiyan. Allah zai tada wannan mutumin a ranar kiyama yana mai talbiya. Kaga ya gwada cewa aikin hajin sa bai lalace ba, zai ci gaba da wannan aikin hajin a ranar kiyama. To idan mutum ya rasu yana cikin aikin haji, ba za a biya wani ya masa aikin haji ba, la shi aikin hajin sa ya tabbata. Aikin hajin sa duk da cewa bai karasa ba, amma ya inganta. Wa anna takfina fi thiyabil malbusati ja'izun ja'izun. Kuma sannan hadisin al-Imam an-Nawawi yace yana karantar da mu, idan mutum ya rasu dan an masa likafani da kayan jikin sa din ba laifi bane, ba sai an karo, ba sai an cire kayan an canza ba, kayan jikin sa idan aka bari a matsayin shi ne likafanin sa, matukan suturan bata saba ma tsari na sunna ba, babu laifi. Al-Imam an-Nawawi yace wa huwa mujma'un alayhi, wannan duk malaman sunna sun yi ittifaki akai. Don haka yasa za ka samu labarin wasu sahabbai waɗanda lokacin da suka rasu sun bar wasiya a musu likafani da ainihin wasu kaya da suka bari, kuma kayan ne kawai za a sa musu a jiki sai a ƙara da wasu kafin abin ne, ba laifi ba ne don suturan kayan sawa ya zama likafanin mutum, ba laifi ba ne. Yace sannan hadisin yana nuna mana cewa ba sharadi ba ne kuma likafanin sai ya kai adadi kamar uku ko fiye da haka, jawazu takfilihi sau bai, da a ce likafani tilas ne a yi wa mutum adadi da ya kai uku ko fiye da haka, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ƙara ma wannan mutumin da ya rasu a lokacin ana aikin hajji, amma sai ya ce wa kafinuhu fi sau bai, kuma sa likafani da ainihin tufafinsa guda biyu ɗin nan. Duk da cewa al-afdalu salata kamar yadda hadisi yake tafi nan gaba, likafanin da yake daraja shine likafanin da aka yi da mayafi guda uku, wannan shi yake daraja. Al-Imam an-Nawawi ya faɗa yace amma shi mutumin da ya rasu cikin ihram, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a canza mar kaya, yace wannan suturar a bar shi, wato shine kadai zai zama likafanin sa. Sai ya zamanto mayafi guda biyu ɗin nan ya wadata, kuma ba gare shi kawai ba, don an yi ma wani likafani da mayafi guda biyu ba laifi ba ne. Ya ce kuma hadisin yana karantar da mu anna al-kafana muqaddamun ala al-dayn wa ghayri, idan mutum ya rasu likafaninsa shi ne haƙƙin farko, ba a duba bashi da ake binsa, ba a duba basussuka da ake bin wannan mamaci. Abu na farko shi ne a yi masa likafani, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam lam yas'al hal alaihi daynun mustagriqun am la, shin wannan mutumin da ya rasu akwai bashi da ake binsa saboda a biya bashin kafin a yi masa sutura, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi tambaya a kai ba. Saboda haka ya nuna cewa idan mutum ya rasu ko da dukiyarsa za ta kare wajen likafani, to ka'ida ne a yi mai likafani, ka'ida ne a yi masa likafani kafin a biya masa bashi, wato biyan bashi yana biyo bayan likafani da aka yi wa mamaci. Wa anna takfina wajibun, cewa likafani wajibi ne, wa huwa ijma'un fi haqqi al-muslim. Al-Imam an-Nawawi ya ce wannan malaman sunna gaba ɗaya sun ittifaki akan cewa wajibi ne ga haƙƙi na musulmi idan ya rasu a yi masa likafani, wannan wajibi ne, ba wai ya kamata ba. Sannan wajibcinsa yana gaban biyan bashi, haka nan wanke gawanka da sallah gare shi wa dafnuhu da binne shi, duk waɗannan wajibai ne. A yi masa wanka wajibi ne, a yi masa sallah wajibi ne, a binne shi wajibi ne, a yi masa likafani wajibi ne, saboda haka duk suna gaban biyan bashi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan, kuma a wata riwaya ya ce wa yulabbi, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi wannan mutumin Allah zai tada shi a kiyama yana talbiya, yana labbaik Allahumma labbaik bi ma'ana ala hay'atihi allati mata 'alayha a wannan siffan da ya rasu akai wa ma'ahu alamatu li hajji zai tashi a kiyama yana tare da alamar aikin haji sai ce to wannan hadisin yana mana ishara akan falalan mutumin da ya rasu a lokacin da ake aikin haji mutumin da ya rasu ana cikin aikin haji ya samu wata falala ta musamman yana kama da mutumin da ya yi mutuwa ya rasu a lokacin da ake jihadi wanda ake ganin ya yi shahada saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutumin da ya rasu ana jihadi zai tashi a filin hisabi wa audajihu tashqubu daman jijiyoyinsa suna bubbugar da jini kai ka ce yanzu ne aka kashe shi din mutumin da ya rasu ana yaki to zai tashi ne da wannan siffa da ya rasu akai mutumin da ya rasu ana aikin haji zai tashi ne akan siffan da ya rasu akai cewa man mata ala shay'in bu'ita alayhi wannan yana nuna falalan mutumin da ya mutu ana aiki na ibada mutumin da ya rasu ana sallah zai tashi a wannan yanayi mutumin da ya rasu ana yana aikata laifi zai tashi a wannan yanayi Allah ka kare na saboda haka sai al-Imam an-Nawawi ya ce wannan hadisin yana karantar da talbiya ba ta karewa sai lokacin da kai jifa talbiya ba ta karewa sai kai jifa domin akwai wanda ke ganin idan an tsaya filin Arfa ba a yin talbiya wato idan zaka tashi daga Makka zuwa Mina zaka riga talbiya idan an taho Mina sai ka daina idan an taso daga Mina zuwa Arfa zaka riga talbiya idan an isa Arfa sai ka daina idan an taso daga Arfa za a tafi Muzdalifa za ka riƙa yin tarbiyya idan an isa Muzdalifa za ka daina idan an tashi daga Muzdalifa zuwa wurin jifa za ka yi ta tarbiyya idan ka iso wurin jifa lokacin da kai jifan tsakuwa na farko kai kabbara to ka gama tarbiyya ba a sake yin tarbiyya kuma saboda ka sauke aikin haji to da yawa malaman suna da wannan fahimtar al-Imam an-Nawawi ya ce wannan hadisin yana tabbatar mana ashe hatta a tsayuwar Arfa ma ana talbiya yana daga nau'in zikirin da ya kamata mutum ya riƙa yi a tsayuwar Arfa saboda lokacin da mutumin ne ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiyan za a tada shi a ranar kiyama yana talbiya kaga za a tada shi kenan akan aikin da ya rasu yana yi wannan ya nuna tsayuwar Arfa ana yin talbiya kamar yadda ake hailala da sauran nau'ukan zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wanke mutumin da ruwa da kuma magariya yaya ake amfani da magariya akwai littafin hashiyatul imam az-zuhri a mujallal na farko shafi na 416 al-imam az-zuhri ya ce wa nudiba lil ghusli sidr mustahabi ne akasarin malamai suna daukan umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo akan cewa a wanke mamaci da ruwa da magariya magariya din saka magariya din ba wajibi bane suna dauka a matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni ne saboda a samu tsaftace jikin mamaci don haka ba sharadi bane sai magariya amma amfani da magariyan tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana shine mafi dacewa yace wa huwa waraqu shajarin nabti ganyen magariyan ake samu yudakku na'iman za a nika shi ya zama yayi laushi wa yuj'alu fi ma'in asa shi a cikin wani ruwa wa yuqassu wa yuhabbu a ringa kwaba shi ana kadawa hatta tabduwa ragawatuhu har dai kunfa ya taso idan kumfan ya taso wa yuqraqu bihi jasadul mayyit sai a rika goge jikin mamaci da wannan ruwa fa in lam yujad baghairuhu min ashna idan ma ba a samu magariya ba ana iya amfani da wani abu kamar sabulin salo yana da tarihi mai tsawo tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kasashen larabawa da yawa suna yin sa kamar Philistine zuwa ga Syria wa sabun wa gasu a samu sabulu yana madadin magariya ba dole sai shi ba idan akwai sabulu yana wadatarwa kuma ma'ana zalika yakumu maqama wa ma fi ma'ana zalika yakumu maqama duk abin da zai zama yana taimakawa a samu tsaftace jikin mamaci da shi ba sai magariyan ba ba sai ganyen magariyan ba ana iya amfani da ko da wani abu wanda zai iya bada kunfa haka yazo cikin fatawa ta Bilbas mujallal 13 shafi na 113 wal amru inda ulama lil istihba malamai suna daukan umarnin da yazo a matsayin mustahab li'annahu ablagu fil inqa amfani da sabulu yafi amfani da shi saboda ya fi tsaftacewa don haka don an yi amfani da sabulu an daina amfani da shi ba laifi bane al-imam as-suqi yace ai fil ghaflatin lati ba'da al-ula annabi sallallahu alaihi wa sallam yace ku wanke shi bi ma'in wa sidrin da ruwa da magariya kaga kenan bayan an wanke shi da ruwa ai amfani da magariya istiya fil ma'in qarah litatahir ba wai za a hada shi da ruwan bane gaba ɗaya an kwaba shi a gefe ana amfani da shi kamar sabulu ne ba a jefa shi a cikin ruwan wa faniya bil ma'i wa sidr li tanzif wankan farko ya zama an wanke ne da ruwa zalla wankewa na biyu ya zama an yi amfani da ruwa kuma an sa magariya wa falisa bil ma'i wa safu wankewa na uku shine wanda za a yi amfani da ruwa sannan da kuma kafu li adli tatbiq saboda a samu gawan wato tayi kanci kafur ya taho cikin hadisin da yake gaba hadisin ummu abiya amma dai anan annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi amfani da ruwa ne da magariya me yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai kawo kafur ba saboda kafur yana fitar da kamshi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana yace kar a shafa ma wannan mamacin turare saboda yaro su yana cikin ihram wanda yake cikin ihram na aikin haji ba a son ya shafa turare to idan aka samar kafur kaga kafur ko yana da kamshi ba amma ana amfani da kafur ta wajen wanke mamaci in dai ba wanda ya rasu bane a lokacin da ake aikin haji wa sifatu ku yanda ake amfani da shi an yi ukhadha shay'un min al-kafur za a samu kafur fa yuj'alu fi ina'in fihi ma asashi a cikin wani kwano da ya zama akwai ruwa wa yuzibahu fihi an narkar da shi thumma yughassilu al-mayyit bihi sai a debo wannan ruwa da aka narka kafur a ciki a wanke mamaci da shi zamanto bayan an gama wanke mamaci da ruwa an wanke da sabulu na ƙarshe a daibu ruwan kafur a rika wanke jikin mamacin gaba ɗaya baya fa hadha yaqtadi anna ghaflahu al-kafur ka ghaflati sidri fi siffa babu bambanci kamar yanda aka wanke shi da ruwa haka za a wanke a sa wato sabulu haka kuma za a narka ainihin kafur a yi amfani da ruwan a wanke jikin mamacin gaba ɗaya wannan shine hanya mafi dacewa kamar yadda yake cikin hadisin Imam Bukhari hadisi na gaba wa an Aisha radiyallahu anha an karbo hadisi daga Aisha Allah ya kara mata yarda qala Aisha tace lamma aradu ghuslan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lamma aradu ghuslan nabiyyi lokacin da suka yi nufin za su wanke annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka yi nufi tana nufin lokacin da sahabbai suka yi nufin wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam qalu wallahi ma nadri sai suka ce to wallahi mu ba mu sani ba nujarridu rasulullah shin mutude an manzon Allah ne kama nujarridu mautana kamar yanda muke tude mamatan mu amla ko kuwa a'a a lokacin da za a wanke annabi sallallahu alaihi wasallam Aisha take ba da labari su waɗanda za su wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka samu wato rudani so rikice shin yanzu ya dace mu tube manzon Allah kamar yanda muke tube matattunmu ko kuwa a'a mu bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka wanke shi ya zama daban da yanda muka saba wanke mamatanmu babu nassi daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai ce musu inna rasu ga yanda za ku wanke gawata bala saboda haka sai suka samu wato rudani game da haka rawahu ahmad hadithin al-imam ahmad ya rawaito yana al-musnad mujallal na shida shafin 267 wa abu dawud kuma al-imam abu dawud ya rawaito shi yana kitabul janaiz babun fi fattar al-mayyit inda ghuslihi hadisi na 3140 da hadisin yana sahih sunan abi daud hadisi na 2697 hadisin yana da kyau lallai babu shakka lokacin da aka zo wanke annabi sallallahu alaihi wa sallam waɗanda za su wanke gawan sun samu saɓani sun samu rashin fahimta game da yanda ya kamata da yanda hadisin ya zo an Abbas bin Abdullah bin Zubair qala sami'tu Aisha taqul naji Aisha tana cewa jikan Abdullah bin Zubair kenan jikan Zubair bin al-Awwam yake cewa naji Aisha tana cewa yana kaman jika ne gare ta lamma aradu guslan nabi sallallahu alaihi wasallam lamma aradu guslan nabi sallallahu alaihi wasallam qalu lokacin da suka yi nufin za su wanke annabi haka yazo a hadisin lamma aradu guslan nabi qalu lokacin da suka yi nufin wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce wallahi ma nadiri wallahi mu dai ba mu sani ba an jarridu rasulullah min siyabihi shin mu tube manzon Allah daga tufafinsa kama mu jarridu mautana kamar yanda muke tube mamatanmu am nagsiluhu wa alaihi thiyabu ko kuwa mu wanke manzon Allah yana sanye da tufafinsa falamma ikhtalafu Aisha tace lokacin da suka samu sabani a cikin hadisi alqa Allahu alaihim an-nawma sai Allah ya jefa musu bacci gaba daya waɗanda za su wanke gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya jefa bacci a kansu hatta ma minhum rajulun illa wa zakkaluhu fi sadri Aisha tace hatta saboda tsananin bacci babu wani mutum daya daga cikin su face habansa yana kan kirjinsa wato bai ma iya rike kansa ba kan ya sauka kan kirjin yana ta bacci dukkan su baccin yayi nauyi suna cikin barci sun makallamahum mukallimu sai wani mai magana ya musu magana min nahiyatul bayti ta gefen daki la yaduruna man huwa ba su san waye ya musu magana ba tunda suna cikin barci an iqsidun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ku wanke annabi wa alaihi thiyabuhu alhali yana sanye da tufafinsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam a ranar da manzon Allah zai rasu ya gaya ma sahabbai wato kalmar karshe da ya gaya ma sahabbai shine wahayi sako daga Allah ta hanyar wahayi na annabci ya kare manzon Allah ya gaya musu daga yau samun sako daga wurin Allah ta hanyar annabci ya riga ya kare Allah bai sake turo sako ta hanyar wahayi saboda annabci ya riga ya kare sai ya ce amma Allah yana iya saukar da albishir ga musulmi ta hanyar mafarki ko dai shi yayi mafarkin ko wani ya masa a ranar da manzon Allah zai rasu sallallahu alaihi wasallam domin kalmarsa ta karshe ga sahabbai kenan suna cikin masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu haka su suna cikin sallah a lokacin da ya bude labule ya musu wannan jawabi ya sake labule ba su sake ganin shi ba ya rasu saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa har yanzu kuma har zuwa karshen zamani Allah yana iya magana yana iya saukar da sako ni ma'ana yana iya magana ta albishir ya turo albishir ga mumini ya turo sako ga mumini amma ta hanyar mafarki kana iya mafarki mai kyau ko wani ya maka mafarki mai kyau kuma sako ne daga Allah subhanahu wataala wannan yana tabbata don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai gaya musu ga abin da za su yi magawansa ba amma yanzu sai bacci ya ɗauke su gaba ɗaya sai kowannen su ya yi wannan mafarki ɗaya suka yi ga wani a gefen ɗakin yana cewa an iqsidun nabiyya wa alaihi thiyabuhu ku wanke annabi yana sanye da tufafinsa kar ku tube shi kuma sai suka farka a lokaci daya kaga sun yi mafarki mai kyau domin abin da yake gaban su kenan wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama hatta barcin shi kansa wato wata karama ce domin bai yiwuwa a ce mahaifinka ma yana gabanka gawar mahaifinka yana gabanka kuma sannan gangadi ya dauke ka bare gawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ba mutum daya ba mutum biyu ba dukkansu ya zama to bacci ya dauke su a wannan lokaci kaga kamar karama ce Allah subhanahu wata'ala ya nufe su da ita don haka yasa suka yi wannan mafarki. Suna farkawa, Aisha tace fa qamu ila rasulillah, suna farkawa kawai sai dukkan su suka mike zuwa ga ainihin gawar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ghasaluhu, suka wanke shi, wa alaihi kamisuhu, yana sanye da rigansa. Yasibuna al-ma'a fawqa al-qamis, suna zuba ruwa a saman rigan. Wa yudlikunahu bil-qamis duna aydihi, Aisha tace suna cuɗa ainihin goge jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam da rigansa ba ainihin hannuwansu ba, suna riƙe ainihin rigar manzon Allah suna goge jikinsa ba ainihin hannuwansu ba. Shi Abbas bin Abdullah bin Zubair yace wa kanat Aisha taqul, sai Aisha tana cewa law istaqbaltu min amri mastadbar, da zan sake fuskantar al'amarina wanda na bama baya, da zan sake fuskantar al'amarina wanda na bama baya, ma ga salahu illa nisa'uhu, da ban ya zama wani ya wanke shi ba sai matansa. To amma magana ta riga ta wuce, wato tana cewa da a ce yanzu ne da hakan ya faru, da za ta yi umarni matan Annabi sallallahu alaihi wasallam su wanke manzon Allah a maimakon sahabbansa su wanke shi. Haka ne, akwai bayani akan hukuncin mutum ya wanke matarsa ko mata ta wanke mijinta. Al-Imam Shawkani littafin Laylul Awdaa mujallad na hudu shafi na 66 yace innan nazara ila al-farj wa ghayrihi lazimi min lawazim al-aql, abinda yasa Aisha ta faɗi wannan magana, me yasa waɗanda za su wanke gawan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ji nauyin tuɗe shi? Saboda kallon al'auran manzon Allah, saboda kallon al'aurar Annabi sallallahu alaihi wasallam, haramun ne gare su. To amma idan ita ce fa za ta wanke manzon Allah, ba za ta samu wannan mushkila ba, bare har a kai ga yin bacci sannan a samu saku. Saboda mace tana da damar ta ga al'auran mijinta, miji yana da damar ya ga al'auran matarsa. Al-Imam Shawkani ya ce mutuwa ba ta raba mutum da halaccin kallon al'auran matarsa, illa dai abinda mutuwa take hanawa shine jima'i tsakanin ma'aura. Fala yartafi birtifa'i jawaz al-istimta'i al-murtafi'i bil-maut, idan dai aka ce miji ya rasu ko mace ta rasu, to damar ka mori jikinta ko ta mori jikinka, damar miji ya mori jikin iyalinsa ko ita ta mori jikin mijinta ta wajen shafa shi ko sumbatarsa ko abinda ya kai ga jima'i, wannan mutuwa ta raba. Amma sauran hakkoki tsakanin miji da mata halal ne, saboda haka sai Al-Imam Shawkani ya ce wal aslu baqa'u hillin nazari ala ma kana alayhi qabla al-maut, kasancewar miji ya kalli al'auran matarsa ba laifi bane don tara su, tunda lokacin tana da rai halal ne. Halal ne miji ya kalli al'auran matarsa, mace ta kalli al'auran mijinta, wannan daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Haka manzon Allah ya faɗa hadisin yana sunan Tirmidhi, ba kamar yanda wasu ke amfani da hadisin ƙarya, wai idan mutum yana kallon al'auran matarsa ko zai makance ko wani abu, babu inda shari'a ta haramta wa miji kallon wani sashi jikin matarsa. Haka nan babu inda shari'a ta haramta wa mace kallon wani sashi jikin mijinta, wannan halal ne. Inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ihfaz awrataka, ka tsare al'auranka, ka yi iya ƙoƙarin tsare al'auranka kar kowa ya gani sai dai fa'in matarka ko kuwa baiwarka. To kaga wannan ya halatta wa ma'aura su kalli juna. Don haka sai Al-Imam Shawkani ya ce abinda Aisha ta faɗa babu shakka haka ne, mutamassikun li mazhabil jumhuri, abinda akasarin malaman sunna suka yadda da shi ne, cewa ba laifi bane don mutum ya kalli al'auran matarsa a bayan tara su ya wanke gawanta. Yanzu kaga da kamar lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, da matansa ne za su wanke Annabi sallallahu alaihi wasallam, da ba su samu wannan mushkila din ba, da ba su samu ba. To amma Al-Imam Shawkani yace kasancewar maza sun wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tabbatar da cewa hakan ba laifi bane domin sahabbai sun yi ittifaki akai babu wani sahabi da ya kushe maza da suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam. Akwai lafazin da yazo cikin al-musnad kamar yanda ibnu hajjar ya faɗa cikin hadisin nan yake rawahu ahmad lafazin da yazo cikin al-musnad da yana المستدرك الإمام الحاكم مجلد نوف شافينا 59 عائشة تشي ألوكة شنو أن ننصح بيسك فركة ففاروا إليه تسك زابورة زواج أينهن جاور النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا رسول الله ستوينك النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كميسه ينا أينهن تكن ريغانك يفاب عليه الماء والسدر أنا زبا مسروا دمغريا kamar yanda manzon Allah ya umarni a wanke wancan mamaci da ruwa da magariya shi ma haka aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa yadluku ar-rijal bil qamis yadda ma mazan su wato ana rike ainihin rigar annabi sallallahu alaihi wasallam ana goge jikinsa da shi maimakon a sa hannu ana goge jikin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisin yana irwaul galil hadisin 702 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله. وانا حديث أقرأ رواية الإمام ابن حبان من كتاب التاريخ باب وفاته صلى الله عليه وسلم حديثي ندبو شيلا هذا قريبا كويدا تمانين دفل رواية رأي إن شاء الله يقارى مزير دا كان بياني لوكة شندا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول لما اجتمعوا لغسل رسول الله لوكة شندا صحابي سكا حدو سبو دوين كاور النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا بينهم سنسا مصابعي كما رأينا حديثي يزوج كن سنن أبي داود تكون المسمد الإمام أحمد Allah madaukaki ya saukar da bacci a kansu suna cikin bacci suka yi wannan mafarki wani mutum yana magana nada munadin min janibil baiti ma yadruna man huwa sun ji wani mai kira yana kiran su ta gefen dakin anisilu rasulullahi wa alaihi kamisu wanke manzon Allah yana sanye da rigarsa fa wasabu ilayhi wasbata rajulin wahidin a lokacin da suka farka sai suka zabura zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam zabura irin ta mutum daya yana nuna cewa kowannen su ya gamsu da mafarkin da yayi fa gasalu rasulullahi wa alaihi kamisu sun wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sanye da rigarsa a wannan riwaya sayyiduna ali bin abi talib shi ne wanda ya jagoranci wanke annabi sallallahu alaihi wasallam asnadahu ila sadri ya zaunar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina shi ga kirjinsa a lokacin da yake wanke shi wanda yana nuna cewa babu laifi a lokacin da ake wanke mamaci ana iya daga shi akai ga zaunar da shi saboda samun damar wanke bayansa ko kuma wasu gefen jikinsa sayyidina Ali bin Abi Talib ya yi haka bayan ma ya gama wanke annabi sallallahu alaihi wasallam ita Aisha ta faɗa kuma shi ma ya faɗa fa ma ru'iya min rasulillahi shay'un mimma yuramil al-mayyit Aisha ta ce ba a ga wani abu wanda yake kama da abubuwan da ake gani a jikin mamata tattare da annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kamar yadda aka saba idan mutum ya rasu ana iya gane cewa wane ya rasu a lokacin da ake wanke shi amma banda manzon Allah a lokacin sayyidina Ali ya wanke shi kamar ya kira shi manzon Allah ya amsa babu wani abu da ya canza a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu hadisin yana al-mustadrak al-imam al-hakim riwayar Abdullah ibn al-Harith banda riwayar Aisha yace gasala an-nabiyyu aliyun sayyidina Ali bin Abi Talib shi ya jagoranci wanke annabi sallallahu alaihi wasallam akwai riwaya da take sunan ibn majah wanda take nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da sayyidina Ali da wasu sahabbai za su wanke gawansa sun ji wani kira da ake cewa la tanzihu ar-rasulillahi kamisa wannan riwayar tana da rauni tana da ba'ifu sunan ibn majah hadisin 316 ma hadisin yana mustadrakul imam al-hakim da kuma as-sunan al-kubra na al-imam al-bayhaqi labarin wanke annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin littafin hadisi da yawa yana kitabul musannaf na al-hafiz abdur razzaq kitabul janaiz babu ghusl al-mayyit hadisi na 677 yana kitabul musannaf na ibnu abi shayba kitabul janaiz fil mayyit yughassal man qala yustar wa la yujarra hadisi na 1280 kuma hadisin ma yana cikin muwatta na al-imam malik kitabul janaiz babu ghusl al-mayyit hadisin 517 wato hadisai sun zo da yawa da bayanin yanda aka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin naisul auqa al-imam shaukani ya dauko maganar wani malami da ake kiran sa masanin hadisi umar bin hasan ibn dihya yana cewa lam yuhtadab fi anna allazina gassaluhu aliyun wal fadl mutane biyu babu sabani a wajen masana hadisi waɗanda suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam mutum biyu ba a samu sabani ba sayyiduna ali da kuma al-fadl bin abbas wan abdullahi bin abbas waɗannan mutane biyun an tabbatar duk masana hadisai sun yarda akan cewa sun wanke annabi sallallahu alaihi wasallam amma akwai wasu mutane da aka samu cikin hadisai zaɓin kana karanta hadisan adadin waɗanda suka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam akwai al-abbas babban annabi din mahaifin al-fadl din akwai usama akwai kufam akwai shukuran waɗanda dama yantattun bayan annabi sallallahu alaihi wasallam waɗannan akwai sabani a kai amma dai sayyiduna ali bin abi talib da al-fadl bin abbas babu sabani akan cewa sun wanke gawar annabi sallallahu alaihi wasallam a littafin at-tawqif al-habib ibn hajar yayi bayani mai tsawo akan hadisai da suke magana akan waɗanda suka wanke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mujallal da shafi na 216 fa amma ali sayyiduna ali akwai hadisin sa a sunan ibn majah al-mustadrak al-imam al-hakim sunan kubra na al-imam al-bayhaqi wanda shi da kansa sayyiduna ali yake cewa gassaltu an-nabiyya na wanke annabi sallallahu alaihi wasallam fa zahabtu anzuru ma yakunu min al-mayyit sai na rika dubawa menene zai nuna min annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu falam ara shay'an ban ga komai ba al-fadl bin abbas wa ghayru hadithin sayyidina al-musnad al-imam ahmad riwayar abdullah bin abbas kanin al-fadl bin abbas ya bada labari anna aliyan asnada rasulullah ila sadrihi wa alayhi kamisu sayyidina ali ya jingina annabi sallallahu alaihi wasallam ga kirjinsa lokacin da ake wankewa wa kanal abbas wal fadl wa qusan yuqallibunahu ma'a ali idan za a juya annabi sallallahu alaihi wasallam sai abbas al fadl da qusan su tallafa yanda za su juya annabi sallallahu alaihi wasallam dan a wanke wani gefe wa kana usama bin zaid falihu mawla yusbanil ma usama bin zaid ya zama shi kuma yana zuba ruwa da wasu da ke tare da shi to amma riwayar tana da rauni kamar yadda ibnu hajar ya faɗa cikin at-tawqif habib abin da ya inganta shi ne sayyidina ali bin abi talib da al-fadl bin abbas fa akwai hadisin da ya zo cikin bayanin ibnu al-munzir a littafin al-awsat wanda yake nuna cewa sayyidina abubakar shi ne wanda ya kira su annahu amarahu sayyidina abubakar shine wanda yace ina dangin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ce ga su sai sayyidina abubakar ya musu umarni yace ku wanke annabi sallallahu alaihi wasallam wadanda za su wanke manzon Allah banu abidi sune ƴaƴan babansa wa kharaja min indihi sai sayyidina abubakar ya fita ya kyale kuma wannan ya zama to shine abinda malaman sunna suke faɗa wanda ya fi cancanta ya wanke mamaci shi ne wanda ya zama ɗan uwansa saboda shi zai rufe mar asiri shi ne wanda ya fi cancanta ya wanke mamaci ko da ya ga wani abu mara kyau ba zai fallasa ba amma tana yiwuwa idan wani bare ne ya gani idan yana da naƙasar addini yana iya kai labari Allah ka tsare mu saboda haka malaman sunna sun yarda da waɗannan hadisai kamar yadda muka karanta al-Imam Shafi'i ya yi magana a kai yana cewa gusulan nabi sallallahu alaihi wasallam salatan an wanke annabi sallallahu alaihi wasallam sau uku aka wanke jikinsa bi siddire kuma ana saka magariya wa gusila wa alaihi kamisun an wanke shi amma da riga jikinsa wa gusila min bi'rin musamman aka debo ruwa daga wata rijiya da ake kiranta algarsu tana uba dama annabi sallallahu alaihi wasallam yakan so shan ruwan wannan rijiya saboda ruwanta yana da kyau to sahabbai suka kiyaye abinda manzon Allah ke so kasancewa ruwan shi yafi kyau don haka yasa aka nemo ruwa daga uba rijiyar wani mutum da ake kiransa Sa'ad bin Khaisama wannan duk bayanin al-Imam Shafi'i wa kana yashrabu minha annabi sallallahu alaihi wasallam yakan sha ruwan wannan rijiya yana son ruwan rijiya wanda a dalilin haka yasa har yanzu in ka tafi uba lokacin da ka kai ziyara uba za ka ga mutane sukan zagaya ta baya suna taruwa wani wuri saboda neman wannan rijiya yana daga abin da Sayyidina Umar ya tsawatar a kai domin ana gani kamar wannan rijiya tana da wata albarka ta musamman kuma illa dai kawai an ɗebo ruwanta ne saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallam saboda la'akari da ruwan da ya fi dacewa a wanke manzon Allah shi ne ruwan da ya fi zama mai tsafta ruwan da manzon Allah ya kai sha'awar ya sha kaga wannan yana daga cikin nau'in karramawa da kuma daraja shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam al-imam sana'ani littafin suhudus salam a juz'i na bishafi na 93 ya ce don haka wannan labarin na Aisha labarin nan da Aisha ta bayar yana karantar da mu da kuma hadisin Abdullah ibn al-Harith dan to sun bada labarin da Abdullah ibn Abbas sun bada labarin yanda aka wanke annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labari yana tabbatar mana dalalatul ala annahu laysa ka ghairihi min al-mauta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar sauran al'ummar sa bane ba kamar sauran mamata na al'ummar sa bane don haka yasa sahabbai suka samu sabani lokacin wanke shi shi an wanke shi da kaya a jikinsa ta amma mu ba daidai bane kace ba za a tuba wannan gawan ba la ka'ida ne a tuba domin ka lura da yanda hadisin ya zo nujarridu rasulullahi kama nujarridu mautana shin mu tuba manzon Allah kamar yanda muke tuba mamatanmu ashe abinda annabi ya rasu ya bari suna aikatawa shine idan za su wanke gawa suna tubewa shine abinda suke fara to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar mu kenan idan za mu wanke mamaci muna tube shi shin shi ma haka za mu mar to sai gashi Allah tabaraka wataala ya saukar da ilimi na musamman yanda za a wanke annabinsa sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya zama kamar khususiya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai amma ban da shi ba in ka duba littafai da dama al-Imam Ibn Qudama littafin al-Mughni mujallad na shafi na 368 yace yusahabu khalqu thiyabil mayyit idan mutum ya rasu kafin a wanke shi ya kamata a tuba kayansa dalilai da yawa na daya li Allah ya karuja minhu shay'un yafsudu bihi wani abu yana fitowa daga jikinsa wanda zai bata kayan shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bai faru gare shi ba kaga akwai bambanci tana yiwuwa idan baka tuba kayan ba jikin mamacin ya sandare ya zama cire kayan ba zai yiwu ba sai an yaga kaga an lalata dukiya tunda abinda ya mutu kayan jikinsa din yana daga cikin gado da za a yi in dai za a masa likafani da wata sutura wai talawwasu biha idza nuzi'at anhu wa yufajja bi thawbin yasturu jami'ahu saboda haka za a tube mamaci ba kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai dai wanda ya rasu cikin ihram saboda hadisin da ya gabata hadisin Abdullah ibn Abbas hadisin da ya gabata ya nuna cewa idan mutum ya rasu cikin ihrami to shi ba za a rufe kansa ba amma wanda ya rasu ba a cikin ihram ba za a tuɓe kayansa kuma za a rufe gawan gaba ɗayanta daga kansa har zuwa kafansa kar a bar fuskansa a buɗe kamar yadda ya zo cikin hashiyar Sulaiman bin Dusuki a mujallar na farko 116 wa nudiba tajridu mustahabi ne a tuda mamaci min siyabi daga suturar ta gaba daya ma adal aurata banda al aurashi li yaskul al inqa, saboda haka ne zai bada sauki ta yanda za a wanke a tsaftace jikinsa. Wa waqahu hala al busli ala murtafi'in, sannan idan za a wanke mamaci kar a aje shi a kasa, a dora shi akan wani abu mai tudu yanda aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan, a dora shi a saman wani abu mai tudu, li'annahu amkan, domin idan gawa tana saman wani abu mai tudu kamar gado ko wani dakali, ya fi saukin a wanke wannan mamacin akan a ce gawa tana kwance a kasa. Hadisi na gaba, wa an ummi atiya, an karbo hadisi daga ummu atiya, ita wannan sahabiya mun yi magana a kanta a baya, ana kiranta nasibatu kuma akan kira ta nusaibatu bintul hari min fuqaha'is sahaba, tana daga cikin ainihin malaman fiqhu, daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wato masana daga cikin sahabbai, tana cikin malamai masana. Ita wannan mata, akwai hadisanta waɗanda suke da muhimmanci wajen raba gardama, musamman abin da ya shafi jana'iza, abin da ya shafi haila, abin da ya shafi wato ziyara na kabari da sauransu. Akwai hadisan da ta ruwaito da dama muhimman gaske. Radiyallahu anha, ita wannan mata Nasibatu bintul Harith ummu Atiyya, qalat tace, dakhala alaina an-nabiyyu, annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare mu, wa nahnu nugassidu ibnatahu, mu muna wanke Esta, kaga ne da yake Esta ce, ya shigo suna wanke Esta. Me yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo? Saboda ya karantar da su yanda za su wanke gawa. Waɗannan hadisai da Ibn Hajar ya kawo cikin Bulughul Marami su ne madogaro gaba ɗaya akan yanda ake wanke mamaci. Karantarwa ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa, ba wani malami ya karantar ba. Ita ta ba da labari, lokacin da Esta ta rasu, muna wanke ta, in ji Ummu Atiyya. Ibn Abdul Barri, masanin tarihi a littafinsa Al-Istia'a, yana tarihin Ummu Atiyya, ya ce kanat gasilatal mayyitati, da yake malama ce ita Ummu Atiyya a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam, ta shahara da wanke mamata. Domin wanda ya kamata ya wanke mamaci ya kamata ya zama masani. To ita Ummu Atiyya tana da ilimi, saboda haka ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tana wanke mamata mata, idan an samu mace ta rasu Ummu Atiyya tana wanke ta. To suna wanke ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam, ita ce Zainab. Ƴar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce Zainab, ta rasu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake Madina, domin ta samu wahala a rayuwarta. Ita Zainab ita ce ta fi wahala cikin ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ta yi hijira kafin mijinta, sai da aka samu shekara shida kafin nan mijinta ya musulunta. Ita ta musulunta annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yakin Badar, ya yi umarni ga mijinta ya kyale ta ta dawo. Don haka nan ta dawo Madina, ta dawo tana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam, sai da aka samu shekaru shida kafin nan mijin nata ya musulunta. To akwai labarin da ya zo cikin Musnad al-Imam al-Bazzar, hadisin Abu Huraira, wanda Abu Huraira ya ce akwai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka, ba'atha rasulullah wa kuntu fihim, annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura mayaka kuma cikin waɗannan mayaka ina ciki. Abu Huraira ya ce ina cikin mayakan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura a lokacin da za mu tafi. Fa qala, sai ya ce mana, in laqitum Habbar ibn al-Aswad wa Nafi ibn Abd Amr fa ahriquhuma, in dai kuka yi arba, kuka haɗu da mutane guda biyu, to ku babbaka su. Manzon Allah ya ce ku ƙona su da Habbar ibn al-Aswad da kuma Nafi ibn Abd Amrin da Habbar ibn al-Aswad. Manzon Allah ya ce in dai kun haɗu da su ku ƙona su. Sai Abu Huraira ya ce wa kana nakhasa bi Zainab binti Rasulillah hina kharajat, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aika mijin Zainab ya kyale ta sai hijira ta dawo Madina. Lokacin da Zainab za ta fita daga Makka, waɗannan mutane guda biyun su suka ɗau mashi suka ce, ‘yar Muhammadu ta bar garin nan rana ka tau muna gani, ba zai yi ba. Suka soke ta, sun soke ta da wannan mashi, har dai ta faɗo daga kan raƙumin, dama tana da juna biyu ta yi ɓari. Amma duk da haka ta iso Madina, ta zo ta dinga jinya tsawon shekarun nan tana jinya wanda shi zama ajalinta. To lokacin da za su fita, Annabi ya musu umarni. Sun makala sannan sai ce, in laqituma, in kun haɗu da su faqtuluhuma, ku kashe su. Fa innahu la yanbaghi li ahadin an yu'adhdhaba bi azabillah. Da farko manzo Allah ya ce, in kun haɗu da su ku kona su, saboda su suka yi maƙyasta haka. Amma ba domin sun mata hakan ne ya sa manzo Allah ya wannan umarni ba, saboda kisa ne na gilla suka yi. To daga baya sai manzo Allah ya ce, ku musu, ku kashe su kawai, amma kar ku kona su, saboda baya kamata ga wani yayi azaba da wuta sai dai Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisin yana sunan Abi Dawud, kitabul jihad, babun fi karahiyati harqil aduwwi bin nar, inda ake yaki. Al-Imam Abu Dawud yayi bayani akan babu kyau a kona abokan gaba, babu kyau a kona su da wuta. Babi guda Al-Imam Abu Dawud yayi, idan ana yaki ba a kona abokin gaba. Hadisin yana sunan Tirmidhi, kitabul siyar, babu ma da'a fi nahyi an qatlin nisa'i was sibyan, yanda yazo cikin sunan Tirmidhi. Abu Hurairah yace, ba'atha na Rasulullah fi ba'dhi, akwai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ciro wasu daga cikin sahabbai, aka tura su sojoji su tafi yaki. Fa qala, sai yace mana, in wajadtum fulanan wa fulanan, in kun samu wani da wani, li rajulaini min quraish, dukkan su quraishawa ne, mutanen Makka waɗanda suka daba suka soki ita Zainab da mashi a lokacin da za ta yi hijira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idan kun haɗu da su fa ahriquhuma bin nar, sai ku kona su da wuta. To lokacin da sahabbai suka gama shiri sun fito bayan gari, sun makala Rasulullahi na aradna al-khuruj, lokacin da zamu tafi, sai manzon Allah yace, inni kuntu amartukum an tuharriqu fulanan wa fulanan bin nar, tazu na muku umarni in kun haɗu da wani ku kona su da wuta ko? Sai suka ce, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, wa innan nara la yu'adhibu biha illa Allah, ita wuta babu mai yin azaba da ita sai Allah. Fa in wajadtumuhuma faqtuluhuma, in kun haɗu da su ku kashe su kawai, kar ku kona su. Kaga dazu manzon Allah ya bada umarni a kona kafin a aiwatar, har Allah ya saukar da umarni ga manzonsa. Babu kyau azaba da wuta kafin su bar gari, manzon Allah ya ce, in kun haɗu da su kar ku kona su. Babu mai azaba da wuta sai Allah, don haka ku kashe su kawai. Akwai labarin Abdullah bin Abbas game da hijiran Zainab, akwai labarin Hamza bin Amr al-Aslami, labarin da tsawonsa yana cikin dalailun nubuwa na al-Imam al-Baihaqi. Labarin Zainab yana da tsawo, al-Imam al-Baihaqi ya kawo shi cikin dalailun nubuwa. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso Madina, kharajat ibnatuhu Zainab turidu an talhaqa bi abiha muqtadiya, yasta Zainab sai ta fito daga Makka ta ƙuya, yanda za ta bar Makka ta hijira ta dawo Madina tare da mahaifinta. Fa adarakaha Habbar bin al-Aswad da Nafi'u bin Qais al-Fihri fa rawwa'aha birrumhi, waɗannan mutane biyu suka same ta tana kan taguwa, tana kan raguni. Akwai abin da ake kira haudaj, wani abu ake kaman bukka, ana ce mai kunduƙuki, kamar bukka za a dora shi akan raguni. Mace za ta shiga ciki, idan mace na kan ragunin ba za ka ganta ba, saboda yana nan kamar ɗaki. Hatta sar'aha, saboda haka suka zo da wannan mashi suka dinga sukan ainihin wannan bukkan da ke kan ragunin, wanda Zainab take cikinsa, suna ta suka har dai ya kai ga ta faɗo. Wa alqad ma fi batniha, ta yi ɓari, dama tana da juna biyu. Wa uhuri qaddaman, ta zubar da jini sosai, sannan kuma gashi sun mata rauni. Mijinta shi ne Abul As bin Rabi, a lokacin yana Makka bai riga ya hijira ba, lokacin bai ma bayyana musuluncinsa ba. Labarin yana cikin At-Tabaqatul Kubra na Ibn Sa'ad, yanda yake cewa, wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam kad katala akhawai Habbar bin al-Aswad yawma Badrin, zam'a wa aqil ibn al-Aswad, saboda lokacin da aka yi yakin Badar akwai ƴan uwan waɗannan mutane waɗanda tsoransu suna cikin sojojin kafirai, saboda haka suke ganin za su ɗauki fansa a jikin ƴar Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Labarin yana cikin waɗannan littafai da Dalailun Nubuwa At-Tabaqatul Kubra da Siyaru A'lamin Nubala na Al-Imam Az-Zahabi mujallad na Shafi na 246. Mijinta shine Abul As bin Rabi, ya zama bai musulunta da wuri ba, don haka yasa ita ta yi hijira ta dawo Madina. To ta samu ƴaƴa biyu da shi, akwai Umamatu sannan akwai ɗanta na biyu shine Aliyu bin Abil As, ita Zainab, yaran ta biyu. Na farko ita ce Umama, ita ce Sayyidina Ali bin Abi Talib ya aura a bayan rasuwar Fatima. Bayan Fatima ta rasu, Sayyidina Ali bin Abi Talib ya auri Umama ƴar Zainab, amma shi Ali bin Abi Al-As kanin Umama din, wato ɗan Zainab din, ya rasu yana ƙarami. To ita Zainab din nan ta rasu hijira na da shekara takwas. Hijira na da shekara takwas, kaga ta ɗauki shekaru kusan bakwai tana jinya saboda wannan rauni da aka yi mata. Ta rasu hijira na da shekara takwas, don haka shi kuma manzon Allah ya rasu da hijira na da shekara 11. A littafin Al-Imam Shawkani Nailul Awdar a mujallal Shafi na 39, yanda hadisin yanzu, domin hadisan sun zo da labari kashi biyu, ita Ummu Afiya ta ce lokacin da muke wanke Zainab, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo. Akwai kuma hadisin da ya zo cikin Sunan Ibn Majah, yana Kitabul Jana'iz babu ma ja'a fi ghuslil mayyit, hadisi na 2459. A wannan hadisin ta ce da kala alaina wa nahnu nugassilu ibnatahu Umm Kulthum, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo a lokacin da muke wanke Essa Umm Kulthum, ita ce matar Sayyidina Usman bin Affan, Allah ya kara musu yarda. Wato ita ma Umm Kulthum ta rasu lokacin da manzon Allah yake da rai, Zainab ma ta rasu lokacin da manzon Allah yake da rai. Sai ya zama kamar labarin ya auku sau biyu, ya auku lokacin da Zainab ta rasu, kuma ya auku lokacin da Umm Kulthum ta rasu. Duk da cewa akwai malaman da ke ganin labari guda ne, illa dai an samu kuskure ta wajen waɗanda suka ba da labari. To mu ci gaba da hadisi. Lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo, fa qala, sai ya ce ya shigo ya tarar da Ummu Afiya suna wanke Essa Zainab, Allah ya kara musu yarda. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce igsilna ha salasa, ku wanke ta sau uku, aw khamsan, ko sau biyar, aw aksara min zalika, ko fiye da haka. In ra'aytunna zalika, in kun ga hakan ya dace. Da me za ku wanke ta? Bi ma'in wa siddiri, da ruwa da kuma magarya. Saboda ka kaga wanki ukun duka za a yi ne da ruwa magarya, ruwa magarya, wato ana sassabu. Waj'alna fil akhirati kafura, ku saka kafur a wankewa na ƙarshe. Aw shay'an min kafurin, ko wani abu wanda ya danganci kafur, shine kamfo, shi ake kira kafur. Kaga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da su yanda za su wanke mamaci. Don haka ta ce falamma faragna, lokacin da muka gama wanke Zainab a banna ku, sai muka sanar da Annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa alqa ilaina hikwa, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya jeho mana wato farjalansa wanda yakan daura, kamar yadda yazo cikin Tuhfatul Ahwaz. Al-murad bihi huna al-izar, al-izar shine hikwa. Wato Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya jefa musu wannan farjalan nasa, kamar yana cewa ne ij'alna hadhal haqwa tahta al-atfali bi haythu yulasiqu basharataha, ku daura maka wannan ya zama kamar tiket gare ta, shine wanda zai rufe al'aurata, zai taba ainihin jikinta. Me hikimar haka? Malamai suka ce isalul baraka ilaiha, saboda komai da ya fito daga jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai albarka tare da shi. Saboda haka tunda Annabi ya jefa musu ainihin wannan farjalan, wato yake a daura maka, wato kamar ana fata ita za ta samu wani sauki ga ainihin bayan rasuwarta. Faƙala sai manzon Allah ya ce ashirna ha iya ku ɗaura mata shi. Muttafaqun alayhi, hadisin yana sahihul Bukhari kitabul janaiz babu yuj'alul kafuru fi akhirihi, babin da al-Imam al-Bukhari yace a saka kampo a wanke gawa na ƙarshe. Saboda me? Saboda hadisin Ummu Afiya yayi babi a kai wanki na ƙarshe shi za a saka kafin. Hadisi na 1259 kuma yana sahihu Muslim kitabul janaiz babun fi ghaslil mayyit bi ghaslil mayyit, hadisi na 939. A wata riwaya Ibn Hajar yace wa fi riwayatin, a wata riwaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ibda'anna bi mayaminha, ku fara da daman jikinta, wa mawadi'il wudu'i minha, da guraren alwala na jikinta. Kaga wannan ma ya karantar da mu yanda ake wanke gawa, a fara da kagun dama na jikinta shine mayaminha, a fara da daman makin jikin ita Zainab, fara wanke dama kafin hagu, wa mawadi'ul wudu'i minha, kuma a fara da guraren alwala kafin sauran jikin. In ka zo Fathul Bari mujallad shafin 130, ajinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine fil ghasalati allati la wudu'a fiha, ay wankin farko ake alwala, sauran wankin ba a yin alwala. To saboda haka sauran wankin, wanke gawan da za a yi shine wanda za a fara da dama kafin hagu. Hadisin yana wannan riwaya da yace fi riwayatin yana sahihul Bukhari kitabul janaiz babu yubda'u bi mayaminil mayyit, babin da al-Imam al-Bukhari yayi yace babi akan a fara da daman makin jikin mamaci, a fara wanke damar jikin mamaci. Ya kawo hadisin 167, kuma al-Imam Muslim shi ma ya rawaito yana kitabul janaiz babun fi ghaslil mayyit, hadisin 939. Al-Imam an-Nawawi yace wa fihi istihbabu wudu'il mayyit, wannan hadisin ya karantar da mu mustahabi ne a yi mamaci alwala. Wa ya karantar? Annabi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa mawadi'il wudu'i minha, kaga manzon Allah ya karantar da mu ayi wa mamaci alwala, kuma wannan ita ce mazhabar akasarin malaman sunna, hatta al-Imam Malik bin Anas Allah madaukake masa rahama. Fa aujaba Ahmad wa ittaqul wudu'u min, al-Imam Ahmad kam yace alwalan ma dole ne, al-Imam Ahmad yace ba mustahabi bane dole ne, amma akasarin malamai suna cewa mustahabi, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni akai. Na'am, mu ci gaba. Yace wa fi lafzin lil Bukhari, a wani lafazi kuma wanda yazo a cikin sahihul Bukhari yana kitabul janaiz babu ma yulqa, babu yulqa yulqa sha'rul mar'ati khalfaha, hadisi na 1263. Ummu Atiyya tace fa ghaffarna sha'raha, sai muka yi kitson gashin kan Zainab salasata qurunin, muka mai da shi kaho uku, muka mai da shi kamar kaho uku. Wato yanda ka san kamar yanda kan dabba yake akwai kaho dama hagu, to sai wato haka suka idan ta siffanta yanda dai aka yi kitso din, wato ɗaya kitso yana ta dama, ɗaya yana ta hagu, ɗaya yana ta gaba. Fa alqainahu khalfaha, sai muka jefar ta baya, saboda tana da suma, sai aka jefa gashin ta bayanta. Hadisin yana Sunan Nasa'i, illa dai bambanci kawai, tace wa mashaqnaha maimakon fadaffarna sha'raha, yanda yazo kuma yace wa alqaina, tace wa alqaina, kamar nan Ibn Hajar yace fa alqaina. Ibn Taqiy al-Idi yace don haka fihi istihbabu takrihil mar'ati wa tabthiriha, ya za a yi ai kitson mace ba a tsaita kan ba. Ita Ummu Atiyya tace mun yi kitson gashin Zainab, kaga ya gwada cewa sai an yi tsifa, don haka tsifar kan mace a bayan ta rasu mustahabi, ya kamata a tsaita kan mace a bayan ta rasu. Kuma in ka yi tunani za ka ga muhimmancin haka, ba a ce namiji ba. Me dalili? Saboda mace takan yi kitso ya daɗe, takan yi kitso ya daɗe, ba ta kunce ba. Saboda haka tunda wanke ta da za a yi bayan ta rasu ana buƙatar a samu tsafta, ya kamata a ce an tsaita kan yanda ruwa zai shiga ko ina a wanke ta. Saboda haka yasa tsifan ya zama mustahabi, kamar yanda yazo cikin Fathul Bari mujallad shafi na 134. Littafin Nailul Awtar, littafin Nailul Awtar a mujallad shafi na 41. الإمام الشوكاني يجي أقوي هكما دتسا النبي صلى الله عليه وسلم يجي أفاك كافر أفاك كامبو يزمشيني أكارشان وانك ممتي سبودني كونه طيب الرائحة سبودينا دا قمشي ميدائي كما وذلك وقت تحبور فيه الملائكة لوكتين الملائكة سكي هلاركا شيكو ملائكة بيسان كرني tun da kamfo yana da kamshi kamar mala'iku suna kanshi wa fihi aidan tabridun wa quwwatun nufud wanda yana kara sanyaya ainihin jikin mamaci wa khassa fi tasallubi badanil mayyit wato kamfo shine kafur yana da ainihin wani sinadari wanda ke wato sanya ainihin jikin mamaci ya zama ya kame maimakon ya sassake domin idan jikin ya zama ya yi tauri ya kame wuri guda to ba zai rube da wuri ba zai dade wa fardil hawami an sannan kampo yana da wani tasiri da ke koran kwari yana koran kwari ka san idan mutum ya rasu to kwari kuma za su tafi abin da yasa yanzu zaka kwanta ka tashi baka ga kwaro ba saboda kana da rai da zarar ranka ya fita kwaro ya saji saboda haka shi kuma zai zo don ya ci abinci to kafur shi yake koran kwari har dai azama da ya kasance an yi sutura ga wannan mamaci an kai ga binne shi don haka yasa koda a ce mamaci zai yi kwanan kesu abinda ya tabbata a sunnar manzon Allah shine kar a bar mamacin sai washe gari a wanke wannan ya zo cikin hadisin wato mahaifiyar Anas bin Malik ita ce Ummu Sulaym a lokacin da an kanin Anas ya rasu abinda ta yi kenan ta wanke yaron ta yi mai sutura aka sa mai likafani sannan aka bari sai washe gari aka yi jana'iza don haka idan mutum zai yi kwanan kesu ba za a yi jana'iza cikin dare ba to ya kamata a yi masa wanka a yi mai sutura saboda kamfo din yana da wani tasiri na koran kwari wa rad'u ma yatahallal min al-fadalat wa man'i isra'il fasad ilayhi yana hana ainihin jikin mamaci ya lalace da wuri wa idza udima kama ghayru maqam don haka yasa al-imam shaukani yace kuma ba dole sai shi ba idan an samu wani abu wanda ke da tasiri irin na kampo ana iya amfani da shi yace wa fihi istibab basri sha'r al-mar'a kuma wannan hadisin yana nuna mana mustahabi ne ai kitsan gashin mace a bayan rasuwanta وجعله ثلاثه قرون وهي ناسيتها وقرناها يزما واتو كيتو غدا ينا تقوشي كيتو بيو كما ينا جيفن كانتا جانب راسها فما akwai malaman da suke ganin tsefa kan mace a bayan taro bai da asali daga cikin manyan malamai akwai al-Imam al-Qurtubi yace ina aka samu umurnin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewa a tsaye kan wannan kiyasta iyakan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da ya shigo ya tarar da wato su ummu abiyya suna wanke gawan Zainab iyakan abinda ya faɗa musu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ku tsefa kanta ba ku yi kitso saboda haka sai al-Imam al-Qurtubi yace hal asnadat fihi ila an-nabi shin ita ummu atiyya ta jingina abinda suka aikata ga annabi ne fa yakunu marfu'an da ce ta jingina ga annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya tabbata umarnin manzon Allah ne amma tunda bata jingina abinda suka aikata ga annabi ba fa ya zama su ne suka yi abin su a fahimtar su don haka ba a cewa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayan sun aikata din babu labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake dawowa ya ganta da kitso bare a ce ya tabbata ikrarun minhu wato manzon Allah ya tabbatar ko da cewa ba shine ya umurne ba haka ma al-Imam an-Nawawi kaga waɗannan manyan masana hadisi al-Imam an-Nawawi yace al-zahiru adamu itla'in nabi wa takririhi lahu al-Imam an-Nawawi yace abinda ummu atiyya tai na tsefe kan Zainab da yin kitso zahiri babu hadisin da ya nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam daga baya ya ga abin da suka aikata bare a ce ya tabbatar da abin da suka aikata to amma Ibnu Hajar yayi musu raddi Ibnu Hajar mai sharhin wato Sahih al-Bukhari shine mai Fathul Bari yayi raddi ga ainihin wadanda ke ganin ai abin da ummu Abiya ta aikata fahimtanta ne kawai ba umarnin manzon Allah bane. Ya kawo akwai hadisin da aka samu riwaya ta Sa'id ibn Mansur wanda ita Ummu Atiyya tace qala lana rasulullah, manzon Allah ne ya umurce mu yace mana igsilnaha witran waj'alna sha'raha bafahir, manzon Allah ne yace mana mu wanke Zainab ya zama witri, mu wanke ta sau uku ko sau biyar ko sau bakwai, sannan mu yi kitson gashin kanta. Kuma akwai hadisin da yake sahihu Ibn Hibban wanda Ummu Atiyya take cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mana waj'alna laha qurun thalathata qurunin, manzon Allah ne ya mana umarni mu yi mata kitson kuma ya zama guda uku. Don haka in ka zo Fathul Bari mujallal na uku shafi na 133 ابن حجر يقول واستدل به على ضفر شعر الميت خلافا لمن منعه كواي اكثام يا حنا ايو مشهكا تباشر حجة. ابن حجر يقول دومين قا حديث يا تبتا ان قلتش لقى النبي صلى الله عليه وآله وسلم دوم هكا واتو ادمة تارس مفيداش واشين اتيت كانتا كمرين دا ام عطية عيكتا wanda shine abin da yake dacewa. Wanke mamaci ba abin da ya tabbata shine gudan sau ɗaya ne, wanda shine akasarin malaman sunna suke tabbatarwa. Al-Imam Malik ya faɗi haka yana cikin littafin Al-Mudawwana Kitab al-Janaiz babun fi ghusl al-mayyit. Al-Imam Malik yace wa habbu ilayya an yughassala salatan, abinda ni na fuso abinda na fuso shine a wanke mamaci sau uku kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni ga Ummu Atiyya salatan wa khamsan bima'in wa khidrin wa yuj'al fil akhirati kafura in tayassara zalika. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara da ainihin sau uku, don haka wanke mamaci a kai shi sau uku shi yafi dacewa. Wa in ghusila al-mayyit fa tahura, amma da za a wanke mamaci sau ɗaya ba in ya wadatar, fa zalika lahu ghusl wa tahur. Al-Imam Malik yace wanka ya wadatar, dama muhimmancin wanke mamaci saboda yayi tsafta ne. Don haka koda bai kai sau uku da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, ba laifi ba ne. Yace wa nasu yughassiluna al-mayyita thalatha marrat kullu thalika yujzi'u inda al-ghaslati al-wahida, mutane dai abinda aka sani shine suna wanke mamaci sau uku, wanda shine ya taho zahiri lafazin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Amma idan aka wanke mamaci sau ɗaya fa ba laifi ba ne. Wa ma fauka zalika mimma tayassara min ghuslin fa huwa yakfi wa yujzi, daga ɗaya zuwa sama babu laifi. Haka ma al-Imam Shafi'i a littafin sa Kitabul Umm Kitabul Janaiz babu iddati ghaslil mayyit mujallal na farko shafi 302, al-Imam Shafi'i yace aqallu ma yujzi min ghaslil mayyit al-inqath, mafi karanci abin da ake so a wanke mamaci shine ya kasance dai mamacin yayi tsafta. Mafi karanci kamar yanda wankan janaba bayi da mafi karanci, yace kama ya kunu aqalla ma yujzi'u fil janaba wa aqallu ma uhibbu an yughassala salata. Wankan janaba ba a cewa ga adadin da ya kamata, sai dai wani abin da ya kawar maka da ainihin wato dauda. Saboda haka al-Imam Shafi'i yace haka ma wanke mamaci ba a cewa dole sai ya kai uku, idan dai ya wadatar fa lillahi alhamd. Haka ma al-Imam Ahmad bin Hanbal kamar yanda Ibn Qudama ya bada labarin bayanin sa a littafin Al-Mughni a mujallal na uku shafi na 378, al-wajib fi ghusl al-mayyit marratan wahida, sau ɗaya shine wanda yake wajaba a wanke mamaci, li'annahu ghuslun wajibun min ghairi najasatin asabat fa kana marratan wahida ka ghusl al-janabati wal hayd, kamar wankan janaba kamar wankan haila sau ɗaya ne. To haka ma wanke mamaci sau ɗayan nan yake zama wajibi, amma a kai shi sau uku ɗin fa mustahabi ne. Yustahabu an yughassala salata kullu zalika bil ma'i was sidri ala ma wasabha, saboda aiki da hadisin Ummu Atiyya Allah ya kara mata yarda. Don haka wato wanke mamaci da ainihin amfani da sabulu ya tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Saka kafur a ƙarshe shi ma ya tabbata sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Bayan an gama fa ya zama an tsaftace jikin mamaci da tawul, wannan shi ma ya dace da sunnar manzon Allah, kar a bar shi haka. Domin idan aka sa mai likafani ba a tsaftace jikin shi ba, ba a tsantsame jikin shi ba, to likafanin zai jiki. Don haka yasa kamar yadda ya zo cikin littafin Ibn Qudama Al-Mughni, kamar yadda ya zo cikin littafin Al-Mughni, idza faraga al-ghasilu min ghasli al-mayyit, idan mai wanke mamaci ya gama, nashafahu bi thawbin, sai ya tsantsame jikin mamacin da wani tufafi, li'alla yabulla atfanahu, saboda kada ya jika ainihin likafaninsa. Domin akwai riwayar Ummu Sulaym da take, fa idza faratta minha fa alqi alaiha thawban nadhifa, idan kin gama sai ki sanya wata sutura, wani tufafi mai tsafta a tsantsame jiki. Akwai hadisin da aka samu wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan haka, kuma akwai riwaya ta Abdullah bin Abbas wanda take bayanin yadda sayyiduna Ali bin Abi Talib da Al-Fadl suka wanke Annabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas yace, fa jaffafuhu bi thawbin, bayan sun gama wanke Annabi sallallahu alaihi wasallam, an samu wani tufafi aka tsantsame jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wannan yana cikin Al-Mughni a mujallal nau shafi na 368, haka yazo cikin Majmu' Fatawa na Ibn Baz mujallal na 12 shafi 105, da Fatawa Ibn Utsaimin a mujallal na 17 shafi na 85. Waɗannan hadisai su ne suke karantar da mu yadda ake wanke gawa a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah madaukaki ya kyauta ƙarshen mu. Hadisai da za su zo gaba akan likafani ne. Allah madaukaki ya sa albarka cikin abin da muka faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.